demokradiya a yau. Cikin shirin hadiman shugaba Buhari suna masa adalci kuwa abin da zamu duba kenan cikin shirin a yau. Jama'a tsaron mu assalamu alaikum da fatan an waye gari lafiya. A gurguje wata kilkunji sakamakon zaben gwamna da aka yi a jihohin Virginia makwabciyar gundumar Columbia kusa da mu a nan da kuma jihar New Jersey. Zaben yana da muhimmanci ga dukkan jam'iyyun guda biyu musamman sakamakon zaben jihar Virginia saboda ita ce jiha kadai a kudancin Amurka tilo da shugaba Donald Trump ya fadi. Kuma sakamakon duka zabubukan alamu ne na auna abin da ka iya faruwa a zaben rabin wa'adi da za a yi a bari. Yanzu kuma sai Najeriya.
Muna kiran baba da babban murya. Yawa Allah ya yi masalakawa. A sauke mana abakiyari. A sauke mana abakiyari. A sauke mana abakiyari.
Ranar Alhamis ta makon jiya kai wannan zanga-zanga a Abuja, kuma ba mu da cikakken bayanin abin da ya sa waɗanda ke igirarin su ƴan jam'iyyar APC ne suka kaddamar da wannan zanga-zangar. Rahoton da za mu kawo muku a yau kai tsaye ba shi da nasaba da wannan zanga-zanga da kuka ji, amma yana da nasaba da mutumin da masu zanga-zangar suke kiran da shugaba Muhammadu Buhari ya kora daga bakin aiki. Rahoton yana zargin cewa Malam Abba Kiyari shine kanwa uwar gami na korar Hajiya Maryam Danna Muhammad, odita a kamfanin inganta hanyoyin samar da wutar lantarki da ake kira Niger Delta Power Holdings. Wata kungiya mai kirarin kare haƙƙin bil'adama da kare demokradiya da ake kira CAPS ita ta wallafa makalar da ta kunshi wannan zargi. Laifinta kamar yadda Hajiya Maryam din da kanta ta tabbatar mana shine ta bankaɗo rashin gaskiya kan wasu ma'aikata a kamfanin waɗanda ake zargin aminan Abba Kiyari ne. Hasali ma, ƴar Abba Kiyarin kamar yadda makalar ta nuna, tana aiki ƙarƙashin ɗaya daga cikin waɗanda suke da takardun bogi na bautar ƙasa, waɗanda kan haka tsohuwar gwamnatin shugaba Jonathan ta sallame su daga bakin aiki. Amma abin mamaki don zargin ya tabbata, a ce gwamnatin shugaba Muhammadu Buhari ne ta ɗaurewa ƙarya gindi. Makalar ta yi zargin cewa mataimakin shugaban ƙasa Farfesa Yemi Osibanjo, wadda shi ne shugaban kamfanin da shi da Atoni Janar na ƙasa duk sun ce a maida Hajiya Maryam bakin aikinta, amma sai shiru kake ji. Mun tuntubi ofishin mataimakin shugaban ƙasa don jin martaninsa kan wannan zargi. Wani hadiminsa ya gaya mana cewa yanzu maganar tana ofishin shugaban ƙasa, saboda haka ba zai ce komi ba. Hassan Maina kaina ya tuntubi Garba Shehu. Shi kuma yake ba shi da cikakkiyar masaniya kan wannan batu, amma a ba shi lokaci zai bincika. Amma ita Hajiya Maryam ta yi magana da Hassan Maina kaina, kuma ya fara ne da tambayar ta ko ta san dalilin da yasa aka kore ta daga bakin aiki.
Na je aiki, na dawo gida, sai aka ce mini, aka buga min waya, aka ce min wai an ce an fitar da mu daga aiki. Karfe 9 na sa NTA sai na ga an sa sunana ni, an ce GM audit. To kuma GM audit and compliance da NDPAC ne ke. To ni na dauka ma ko wasai ne ko miki din saboda sauran su political appointees ne. Ni kuma an a career civil servant. So I thought it was even ko an yi mistake ne. Aka sa suna a gurin. Sai nace to bari Allah ya kai mu ramman dai in ji yanzu gani. To ramman dai da Allah ya kai mu man dai menene SGF. Sai aka yi confirm wai SGF ya ta order ne daga abu. Haddani a kuma SGF kenan.
Ba ma ji misali an ce abin tanki kaman kin taso wasu manya wanda sun aikata ba daidai ba, kuma ke kika ce lalle sai an zo an yi gaskiya tunda wannan gwamnatin canji ne. Haka ne wannan magana?
Kwarai da gaske. Gwamnatin canji ne, kuma ni a wasari haji lokacin da na ga baba ya hawa wannan gwamnati da ke yanzu ne ma zan yi aiki. Ni lokacin da wancan gwamnati mu har ana ta cewa ma shi da ma za a cire ni aiki saboda yanda nake yin aiki ma. So na so ka ji sam a ran da baba ne akan abin nan mu zani aiki ma yanda ya kamata, amma sai kuma sai na ga wannan abin ya zo ya sani ne.
Yawa, to Hajiya ce kamar me su waye suka aikata ba daidai ba, kuma ke miki kai akan wannan mutum misali?
Eh, abin da ya faru shi ne da muke aiki ka san mu auditors ne. So sai muke bincike, da muke bincike sai muke notice cewa a cikin ma'aikatar tamu akwai mutane da ba su da NYSC certificate kuma ba su da exemption. to kaga kuma a rule din Najeriya na gwamnati shine in ba kai da wayannan ne ka tsotsi wakilin gwamnati aikin gwamnati to ni kuma being the head of that audit sai na rubuta a management ne ko da abin da fa muka yi notice to kaga abin da ya jawo na abin 2012 2015 muka yi wannan report
to amma jiya
kawai na mutanen da they are involved aka kira su ke kuma ake confirming cewa ba shi aka ce to shi resigning to for ISIS suke resigning most of them 2014
amma jiya ke baka tare shi waɗannan mutanen suna kusa da manyan mukarraban gwamnati shugaba Muhammadu Buhari kuma za a Najeriya ana irin mutum yana kusa da shugaban kasa kamar baya doka baya yake a kansa
haka to kuma an ce abu an ce ISIS ana son gaskiya kuma ko ma fa ne an ce ta faɗi gaskiya
amma lokacin da
kike yi na so ta ina aikin gaskiya ne I was just doing my job as an auditor anything you observe you need to see out
bari ina nan wani abu zai biyo ba irin wannan
wallahi ni ban taba tunani ba amma ke ne ji cewa one of the mutane da aka ce su ta yi design aka ce an dawo da shi an ba shi kuma promotion an so shi ta kashi an ba shi contract power a lokacin da inna lillahi wa inna ilaihi raji'un inna lillahi wa inna ilaihi raji'un wallahi sai da na faɗa ka amma duk da haka bai tunanin cewa wani abu zai shafe ni ba
tunda ana ganin a wannan tun a lokacin gwamnatin Goodluck duk da ana ganin ba ta tsarki sosai suka sallame shi saboda wannan bada kadan yanzu kuma gwamnatin da ake gani ne canji kuma ta kara dawo da shi
ta dawo da shi haka ne
to ki rubuta
ta dawo da shi ta ba shi kuma farm tech power
yawa to da aka sallame ki sai rubuta takardar koke ko mai faru kai da kike da kika rubuta takardar koke
eh da aka sallame ni na rubuta wasiƙa ne ko ko ka rubuta na kike shugaban kasa ne tunda shine chairman din board din mu ne kike shugaba kan tunda ni aiki ni ban san dalili ba ni da farko ma na dauka ko ma irin mistake ne aka yi sai ban ji an ba ni reply ba sai 17 days after ba an kore ni dan kawai na gani ne a NTA ba a ban takarda ba sai 17 days after sai aka turo min wasiƙa aka turo min wani menene ya ban wasiƙa da an ga wasiƙa sai aka ce mun wai ba ba ne yake bar aiki ne sai to sai na rubuta letter wa na appeal ne sai to kaga abin da aka ce an tsire ni daga aiki sai aka ce to baba ya ce ai din shi baba ya din aka din shi ke kuma aka ce ni ban yi kuma ne ba a ne da ni ba kai aiki ba tun October 24 of last year 2016 to har yanzu ni dai ban ci komai ba
to kana ganin su a kike zargi a bayan shugaban kasa da wannan mulakisa
to ba zan ke ce ya ga waye ba tunda ka gani ba ni da asus do je in gani ko wani abu ban san su waye ba
to har ka san yanzu yawa to tun da shugaban kasa ya ce a me da ke bakin aikin ki amma ki a me da ke me zaki ce kan wannan
to ni dai ka san ni musulma ce duk abin da ya same ka sai kai ta addu'a Allah ya sa maka canji Allah ya saka mu kuma kuna da rago insha Allah to fitar da rai ba wata rana in Allah ya yarda zan koma bakin aiki na Allah yana tare da ni gaskiya
yawa to zaki ya tayi ma duk wannan bajakalan da ake kai wata kila shi shugaban kasa Muhammadu Buhari bai sani ba yanzu mu kaddara yana cinki a wannan gidan rediyon namu na gidan rediyon muryar Amerika misali a cikin yana sako ne cak da zaki ga masa me zaki ce masa
to ni da abin da zan ce baba dai ka san baba dai da kowa yanda ya zo dan saboda gaskiyan baba shi yasa muka zabe shi saboda gaskiyan baba kuma na kowa ne saboda haka kuma na san ba zai ne ga inje ya ji kuma ya san da wannan abu ba zai bari ba ni ko ina da marayu a gabana ba abin da nayi kuma aikin gaskiya ne kuma a zuwa to a dan wani yana da ya san wani a gwamnati ya zo mun haka ina gani ba dai ba ne ba ya kamata ya taimaka ya duba ya bincika wannan abu ne
political independence is totally inadequate if it is not accompanied by stability and the economic security
yancin gudanar da harkokin siyasa a san ba zai wadatar ba face an samu rufe bayan kwanciyar hankali da tattalin arziki a abun dogaro kuma hakan nan ba za a iya cimma muradun ba idan babu yancin ra'ayin kai na gaskiya da sakin mara da mutum zai iya ambata ra'ayinsa da samun abubuwan da mutum ke muradi ko sha'awa
masu haro da aka Allah ka mu karshen shirin demokradiyya a yau na makon nan sai kuma makon gaba da ikon Allah za mu sake dawowa da wani sabon shiri kamar na madadin Hassan Maina kaina da Hajiya Maryam Danna Muhammad da kuma Cibahiro Diodone da Solomon Abu waɗanda suka daidaita sautin shirin anan ni sahabu Imam Ali Zandakita in sallama da ku mu zama lafiya.